Production.
Kome kikeso inde akwe shizambake Kwe wa shani burina amsabaka tinki Na martabaki na girmamaki na darajaki Na fifitaki na galakowa sanadinki Yada na kene kibane jini inaiwakaina hakana Yada na kesan kibane jinzani inyasamwa tadabang Yada na dawke kibantina nangrana udaza kisana Abinda mama ki inki aure ki chemin aa To me ki keni fine Wai me ki keni fine To me ki keni fine Wai me ki keni fine Idan nayi batun aure duk sai ki wani bata ranki Amma da zambatin yaho ko ina zani zaki Da zance muje sharholiya sai kin fi ni dauki Kuma in akai akasai ba aje ba sai ki ta saki To ki sani aure shine cikar martabarki Ni kuma buri na in tsaftace darajarki Amma ke kamar na ga kan bai cikin anniyarki Ne magana saki ce min haka ne kaddararki To me kike nufi ne Wai me kike nufi
Fresh Amir Yes I kina jiko Ina magana kina kiko Kar ki damu ku sai mana baiko Yanzu so nake ki aminci Kafin auren mu ki dan bani ranci Mu kasance ni da ki a kwance To me ba auren ki zan yi ba In an yi auren ma ba shi din ne zai faru ba Ba masala fa din jama'a ba su taru ba Na gaya miki zan aure ki shi ko baki yadda ba Yanzu dai ni da ki gamuwa daki Ki ya muce mana kin tsaya kina raki Kin ga dakata bari ma in tambaye ki
Me kike nupine
Wai me kike nupine Na so gidan Allah Ba dan miyo a sha ba A zato na ba matsala Ba za ki bin more ba Ni ban ga amfanin soyayyar da ba ta aure ba Ban ganin girma da mutuncin ki ba a gidana ba Tunda kina so na ni ma ina san ki mi aure yafi Mu tsallake tarkun shedan mi addu'a dalila fi shi aure ciki na sakin sanda akwai fallala mai zurfi Kin ga ban so ki ce min a'a
Kar ki ce min a'a
mutumi na kamanta da ita koi matan yanzu ba sa san mutumin da yake son su dan Allah sun fi san wanda zai ba su kudi ko zai lalata su dan ni na gama da ita